بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yammacin Asabar 17 ga watan Juma'adul Ula, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1439, daidai da 3 ga watan February shekarar miladiya ta 2018. Wannan shine kasad na 164 daga cikin jeren gere kasusuwan karatun littafin Zadul Ma'adi fi Hadi Khairul Ibad، واللفر الإمام المحدث المفسر الفقيه أبو عبد الله محمد بن عبي بكر الزرعي الدمشقي، واندا أكتساني لسنة ابن قيم الجوزية شيخ الإسلام رحمه الله. لتافن زاد المعاد موسوءاني أكن تاريه منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما لم يسنى جنجنا غا ابن القيم دوبا إزوا غا تشيوا ياربو تونا لتافي alhalin yana halin tafiya a kasar Makka inda yaje aikin haji. Allah ubangiji ya saka mishi alkhairi. Ibn Qayyim al-Jawziya yana mana darasi akan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dangane da sallama da amsata da abin da ke da alaka da haka. Zamu tashi a inda yake cewa wa min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama أن الداخل إلى المسجد يبتدئ بركعتين تحية المسجد ثم يجيء فيسلم على القوم. دغتكين تفركين منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكوي تشيوا متمن دا يشيغ مسلاتي توينا پارا ين ركع بيوني تغي سور مسلاتي كابن يجي يي سلما غمتاني فتكون تحية المسجد قبل تحية أهله. دهك سيا غيدا مسلاتن كابن يغيدا متانن دكي تكي مسلاتن، فإن تلك حق الله تعالى. إتا تحية المسجد حق الله سبحانه وتعالى، والسلام على الخلق هو حق لهم. سنة نيو متاني سلما كما حق سو متانن، دهك سيا أمبارا دا حق الله كافن متاني. وحق الله في مثل هذا أحق بالتقديم. حكي الله سبحانه وتعالى إرن ونن ينين شيفو چنچنتا أغبات الدشيكا بن حق متاني. بخلاف الحقوق المالية فإن فيها نزاء معروفا، سابان حقوك اندوكيا واندا أقوي ساباني سنني إلان أكسا متاريا سكان حق الله ده حق متاني. Shin wani haƙƙi ne za a fara bayarwa? Mutum yana so ya fidda zakka wanda haƙƙin dukiya ne da Allah subhanahu wataala ya ɗaura mishi, sannan kuma ga bashi ana binsa, haƙƙin mutane ne wanda ya ɗaura wa kanshi ta hanyar karɓan bashinsu. To wanne ne za a fara yi da ire-iren matsaloli ire-iren waɗannan? Akwai saɓani tsakanin malamai game da haka, amma magana mafi tabbas shi ne za a biya haƙƙoƙin mutane a dukiya, sannan a biya na Allah. Idan kuma haƙoƙin mutane sun cinye, to za a ma'ana ko da haƙoƙin na mutane za su cinye, za a fara da biyan haƙoƙin mutane. Yace wal farqu bainahuma hajatul adami wa adamu ittisa'il haqqil mali li ada'il haqqain. Bambanci tsakankanin wannan da wancan shine a wajen haƙoƙin dukiya shine shi dan adam yana da buƙatuwa izuwa ga dukiya, yayin da Allah kuma bai da buƙata izuwa gare ta. Sannan ya zama kuma dukiyan ba za ta biya buƙatun ba. Amma wannan na sallama, to Allah shi ya kamata a fara girmamawa, saboda sallama girmamawa ce. Ita shi ya kamata a fara girmamawa, sannan kuma mutum ɗin yana da wadatar da zai yi wannan ya yi wancan. Kuma gane zai yi sallama ta hanyar yi ma Allah sallama ta hanyar taitul masjid, sannan kuma ya zo yi wa mutane sallama ta hanyar gaishe su. Kaga akwai wadatuwar yanayi sabanin wancan wanda zai zama akwai kunci na yanayi. Bi khilafi salami, sabanin sallama din. Wa kanat adatul qaumi ma'ahu hakaza, ya kasance al'adar mutane sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a haka al'adar sa ta gudana. Yadkhulu ahaduhumul masjida fa yusalli raka'atayn, ɗayan su yakan shiga masallaci sai ya fara da yin sallah raka'a biyu, thumma yaji'u fa yusallimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama, sannan ya zo ya tarar da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai ya masa sallama. Walihadha ja'a fi hadisi Rifa'ah ibn Rafi'in anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallama bainama huwa jalisun fil masjid yawman qala Rifa'ah, wata rana kamar yadda Rifa'a ya bada labari ya ce muna zaune a masallaci tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, sai ya ce wa nahnu ma'ahu idh ja'a rajulun kal badwi, muna zaune sai ga wani mutum da yayi kama da mutanen ƙauye a yanayin shigarsa da irin sallar da yayi, fa salla yayi salla fa akhaffa salatahu, yayi sauri a cikin sallar, yayi gaggawa, thumma sarafa fa sallama ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama, sannan ya sallame sallar ya je ya gaishe da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama, fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama, sai manzon Allah ya ce da shi wa alaik farji fa salli fa innaka lam tusalli, da ya ce mishi assalamu alayka ya rasulullah, sai manzon Allah ya ce mishi wa alaik kai ma amince tabbata gare ka, tashi ka koma ka sake yin sallah, lalle kai ba kai sallah ba. Wa zakara al-haditha, ya ambaci wannan hadisi zuwa ƙarshen sa, wanda al-imamu Abu Dawud da Tirmidhi sun fitar da shi, haka al-imamu Bukhari ma ya fitar da wani bangare nashi da shi da Muslim daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu. Hadisi ne sananne mashhurin hadisi da aka fi sanin shi da suna hadithul musii salatihi, hadisin mutumin da ke bata sallar shi dinnan, wani sahabi ne mai suna Khallad bin Rafi' radiyallahu anhu, wanda a ƙarshe yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa wallahi inni la uhsinu ghayraha, na rantsi da Allah ni bana ban iya wata sallah da tafi wannan ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mishi sallah, yace in ka tashi sallah kayi kaza kayi kaza, ka natsu kayi kaza da sauransu, shine haye yake ce mishi da ka mutu kana irin wannan sallah, to da ka mutu ba irin sallar da Allah ya aiko ni yace ayi kake yi ba. Allah ya tsare mu. A shahidi cikin wannan hadisi kaga shine sai da ya fara yin sallah, sannan ya zo ya magana da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, fa ankara alaihi salatuhu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi shi inkari da gyara akan sallah, walam yunkira alaihi ta'khir as-salam alaihi sallallahu alaihi wasallama, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai mishi inkari akan jinkirta sallamar har sai bayan yayi sallah ba, ila ma ba'da salati, zuwa bayan sallah ba. Wa ala hadha, karkashin wannan, fa yusannu li dakhilil masjid idha kana fihi jama'atun salasun tahiyyatun mutartiba, dan haka ake sunnantawa mai shiga masallaci idha kana fihi jama'atun, idan akwai mutane a cikin shi, salasu tahiyyatun mutartiba, zai yi sallama guda uku, akwai ibadar sallama iri uku da zai yi, na farko an ya kula inda dukhulihi, ya faɗa a wajen shigan masallaci ya ce bismillahi wassalatu ala rasulillah, bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, allahumma iftah li abwaab rahmatik, kamar yadda ya tabbata a lafazin cikakke, ita ce addu'ar shiga masallaci, sannan ya shiga da kafar dama, thumma yusalli raka'ataini tahiyatul masjidi, sannan ya yi sallah raka'a biyu da ake ce ma tahiyatul masjidi, gaisuwar masallaci, thumma yusallimu ala alqawm, sannan sai wa mutane sallama. فصل, وكان اذا دخل على اهله بالليل يسلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان, رواه مسلم. سنن من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسانشي idan ya shigo gida cikin dare bayan mutane sun riga sun kwanta ko sun shiga cikin dakunan su suna niyyar bacci, to baya yin sallama da ƙarfi yadda zai ruda su ko ya harzuka su ko ya razana su. Yusallimu tasliman, yakan yi wata irin sallama ce, la yuqidu an-na'ima, wanda bai tayar da mai bacci, wa yusmi'u liyaqzana, amma wanda yake farke zai ji, ma'ana wanda baccin shi bai riga yayi nauyi ba da sauran abin nan farkawa tare da shi, to zai ji wannan sallamar. Zakarahu Muslimun, al-Imamu Muslim ya firwato wannan hadisi ainihin wato a cikin asai din shi, shine dai wancan hadisin mun wuce shi a baya, dogon hadisin nan na Miqdad ibn al-Aswad na shan nunan nan. Faslun, malam yace ga wata gaba, wa zakara at-Tirmidhi anhu alayhi salam السلام قبل الكلام وفي لفظ آخر لا تدعو أحدا إلى الطعام حتى يسلم الإمام الترمذي يا رويتو دغ منزان الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تيوا السلام قبل الكلام أي سلم كافن وتمغنا كرمتين وتمغنا سيأي سلم وفي لفظ آخر أولا لفظن كما دبان لا تدعو أحدا إلى الطعام حتى يسلم كاروكو يما ونمتن تايين أبنشي إن يدو يترادا كوكونا تان أبنشي تو كاروكو سكي كما يتاي سيين ياي سلم وهذا وإن كان إسناده وما قبله ضعيفا مالين ابن قيم الجوزية يتشي ونن حديثي دشيدا نكا أبنشي ند إكي إسنادو جنس دكا ما سرونيني فالعمل عليه أما رسو أيكي أيكي babu shakka akan waɗannan hadisai ne masu rauni ƙwarai da gaske hadisi ne guda ɗaya amma wani ya zo da dogon lafazin haka wani kuma ya zo da shi a daban-daban al-Imam at-Tirmidhi kamar da malamin ambata ya fitar da shi haka al-Imam Abu Ya'la a cikin musnad dinsa da al-Imam Abu Nu'aym al-Asfahani a cikin akhbaru Asfahana a cikin isnadin wannan hadisi akwai mutane guda biyu masu rauni ƙwarai da gaske na farkon su shine akwai Ambasa ibn Abdurrahman da kuma malamin sa mai suna Muhammad ibn Zazan wancan Ambasa ibn Abdurrahman matruki ne shi kuma Muhammad ibn Zazan Abu Hatim ya tuhume shi da cewa makaryaci ne dan haka hadisi ne wanda yake al-Sheikh al-Albani a cikin Ad-Da'ifa ya hukunta cewa hadisi ne mawdu'i alamba ta 1736 haka kuma ibn al-jawzi shi ma ya hukunta shi a matsayin hadisin ƙarya haka malam mai littafin tazkiratul mawdu'at haka hadisi ne mai rauni sosai mawdu'i ko kuma kada an ya kuna mawdu'a amma kuma haka ake aiki da wannan ka'ida ta sallama kafin wata magana musamman wannan gaba ta farko ita tana da shawahidu cewa assalamu qabla al-kalam zamu bi mu ji shahidi da zai gazgata ta wa qad rawa abu ahmada bi isnadin hasanin ahsana minhu min hadisi abdul aziz ibn abi warrad an nafi'in an ibn umara qala qala rasulullahi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama har ila yau ibn adiy al-jurjani يا رويتو دشيدا الإمام الطبراني دا ابن أبي حاتم أتكين العلل دكا نسسك رويتو هكا ابن السني شما يروتو دا وان لفظي دا بان دديك ناشي نا ابن السني با إرون وان نمبني دانشي ناشي يا تبتا دا لفظ من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه na ibnu sunni wannan ya tabbata amma wannan da yake magana anan duk da yace isnadin shi ahsana ne ya kamata bai kamata a yi muqarna shi da wancan ba dan shi tabbatacce ne wannan isnadi ne tabbatacce na'am yace daga Abdullahi dan Umar qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace assalamu qabla as-su'al ai sallama kafin duk wata tambaya فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام wanda ya fara muku da tambaya kafin sallama alafazin ibnu sunni faman bada'a bil kalami qabla as-su'ali wanda ya fara bil kalami qabla as-salami wanda ya fara da magana ko wanda ya fara da tambaya kaman mutum ya zo tare da ku kuna zaune yana tambayan wani mutum ko wani wuri ko wani kwatance ko yana neman wani abu da zai siya kuma kamancin haka kawai yace da Allah idan zan samu manja sai ku yi kawaba ku ji shi fala tujibuhu kar ku amsa mishi to shine maganar da muke rana idan yanayi ne wanda za a iya koya mishi tarbiya ko kaman yaro ne ko wanda yake ana ganin za a iya gaya mai yaji sai a ci mishi kaza ake ka fara yin sallama tukunna ko wani abu makamancin haka sai zama an koyar da shi kenan wannan riwaya ita ta tabbata kamar yadda Sheikhul Albani ya inganta ta a cikin as-sahiha lamba ta 816 wa yadhkaru anhu annahu kana la ya'zanu liman lam yabda bis-salam ana ba da labari daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama cewa la ya'zanu baya bada izinin shigowa liman lam yabda bis salam ga mutumin da bai fara da sallama ba wayfkaru anhu aka ce ya ce la ta'zanu liman lam yabda bis salam kar ku bada izini ga wanda bai yi sallama ba ya shigo gidanku al imamu abu nu'aym al asbahani yaftada wannan a cikin akhbaru asfahan daga sahabi jabir dan abdullahi radiyallahu anhu sai da isnadin yana da wani mutum wanda yake majhuli amma yana da shawahid kaman a wajen abu ya'ala al farra a cikin musnadinsa da littafin al mu'jam al awsat na imamu abul kasim al tabarani suka ruwaito da isnadi wanda yake yafi wancan galmagalmi haka al-imamu al-bayhaqi a cikin littafin shi as-sunan al-kubra da al-imamu diyauddin a cikin al-mukhtara shekul albani ya karfafi wannan riwaya tabbatar da cewa tana da hanyoyi da suke inganta ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni akan kada a yi ma mutumin da bai fara sallama ba kar a mishi izini ya shigo cikin gida wa ajwadu minha ma rawahu at-tirmidhi an kalada ibn hanbal أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبع وجداية وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم تيوى صفوان بن أمية رضي الله عنه وأننا دقى تكين بنا مسلمات الفتح دقى بايا بايا مسلمة كينا وأننا يأيكا ودمنزال صلى الله عليه وسلم دا كوتا بلبن يأيكا مشد النون ولبع shi ma laba'in nono ne amma bambancin laban da laba shine labarin shine nono gama gari wanda aka yi processing din shi aka tace ko aka dafa ko aka sa mishi aka yi culturing din shi ya zama abin nan an riga an sa mishi yanayi wanda ba haka ya fito ba su ko aka ce laba'in shine nono idan a jikin mutum ne a wajen mace laba shine suke ce ma colostrum wanda yake tatsa a jikin mace da zaran ta haihu dinnan wanda zaga al'ada Hausawa zubar da shi yake duk da likitoci suna cewa wannan kuskure ne wallahu alam sabani ne tsakanin su da Hausawa idan aka haihuwa kafin a fara ba jinjiri nono sai an tatsa wani mai yala haka an zubar da shi to su ƴan asibiti suna cewa wannan yana da muhimmanci shine laba'un idan agun saniya ne kuma kora kuma ko dabba akuya shine wanda aka tatsa da safe kafin danta ya sha kafin jaririn ta ya sha nonon to sai a tatsa akwai da ake tara shi a tatse ba tare da jaririn ya sha wannan ba to shi ma yana da nagarta ana amfani da shi wajen giza wajen abinci da kuma hada wasu magunguna musamman na saniya shi ake ce ma laba'in yana da nagarta sosai wa jidayatin da kuma jidaya shine wato nama ne na barewa ya karamar barewa kamar da za a ce ya karamar akuya mai sunanta yar akuya kenan ko to jidaya antelope amma karama namanta wa dagabis jam'i ne na lafadin dugbus shine kamar yanda kuka ce kokumba na fata mun gane wannan kukumba shi yake cewa addagabis da yawa kenan ko kuma guda daya dagabus shi kuma wancan jidaya shi ma jam'i ne na ainihin wato jida to da yawa sai a ce jidayatu to ya bayar aka kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗannan abubuwa ila nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama zuwa ga manzon Allah wan nabi sallallahu alaihi wasallama bi a'la alwadi manzo Allah yana can nesa cikin binnan cikin fili qala mai bada labarin yace fa dakhaltu alaihi wa lam usallim dan zo sai na shiga ba tare da nayi sallama ba wa lam astazin ban nemi izini ba fa qala annabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama sai manzo Allah yace irje ka koma fa qul ka ce assalamu alaikum ka ce in assalamu alaikum amince tabbata a gare ku a adkhul zan iya shigowa to kaga wannan shine tarbiyyan kenan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aikaci ya koya mishi cewa ya fita yayi sallama sannan ya nemi izini wannan musamman yana da muhimmanci a koya ma yara wajen shiga dakuna da gidaje da ofisoshi da sauran wurare dalibai da sauran kowa da mata a koya musu mutum zai shiga waje ya sallama sannan yace in shigo sannan an bashi izini ya shigo qala at-tirmidhi dai ka wannan hadisi yake cewa hadha hadithun hasanun gharibun wannan hadisi ne hasan kuma gharib hadisi ne wanda yake tabbatacce Sheikh Al-Albani ya takhrijin sa a cikin as-sahiha lamba ta 108 da lamba 17 tare suke da wancan a cikin takhrijat din da Sheikh Al-Albani ya musu rahimahullah bayan al-imamu at-tirmidhi al-imamu ahmad ma ya fitar da shi haka al-imamu abu dauda radiyallahu rahimahumullahu ajmai mallan yace wa kana idza atta bab qaumin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan yazo kofar gidan mutane lam yastaqbilil bab min tilka'i wajhi baya tsayawa ya fuskanci kofa kamar yadda nake fuskantar kudin nan haka ya sa kofa a gaba kamar yadda yan sanda suke tara ko ina saboda kai in ka fito ka gudu ko walakin min rukunihi al-ayman aw al-aysar sai tsaya ko dai ta gefen dama gefen wato frame din kofar na dama ko na hagu zama kofar bai sa ta a gaba ba ya dan tsaya a gefe haka yadda koda ka fito zaka iya fitowa ba tare da ka tar da shi a tsaye haka ya tarewa dan wannan yana iya abin nan sa mutum tunanin akwai matsala ka fito ka ga mutum bakeke haka ya tsaya a kofa yayi attention irin na jami'an tsaro ya tare kofa ko ya tare kofar da kirjin shi kaga dole gaban ka zai fadi ko lafiya amma mutum ya dan tsaya a gefe kadan haka ya fi natsuwa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan tsaya a dan gefe kadan fa ya kulu assalamu alaikum assalamu alaikum yakan yi sallama kafa daya kafa biyu har zuwa ta uku idan ba a amsa mai ta uku ba shikenan wannan hadisi ne tabbatacce al-imamu abu daud ya fitar da shi da isnadi hasan daga sahabi abdullahi dan busur radiyallahu anhu faslun mallan yace ga wata gaba wa kana yusallimu bi nafsihi ala man yuwajihu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi sallamar da kan shi ga mutumin da suka gamu wa yuhammilu salama liman yuridu salama alaihi min alghaibin anhu kuma yakan bada sakon sallama yace in an je a ce wa na ina mishi sallama ya bada sakon izuwa ga mutumin kamar yadda ya tabbata a cikin riwayar al-Imam Muslim wadda Anas dan Malik ya bada labarin cewa wani matashin yaro daga cikin Larabawan Madina Aslam ya rubu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ina so in je jihadi amma ba ni da komai sai manzo Allah ya ce mishi ka tafi gun wane shi ya riga ya gama shiri amma kuma sai ya kama rashin lafiya ka je ka ce ina gaishe shi sannan kuma ya baka duka abin da ya shirya ya je same shi a kwance ya ce mishi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ira gaishe ka ya karau alaikum salam kuma ya ce ka bani shirin da kai na yaki in tafi da shi ya kira matashi shi wannan mara lafiya yace ki baiwa wannan matashi duka shirin da nayi karke rage komai wannan hadisi yana cikin sahih muslim wa yatahammalu salama liman yuballighuhu ilayhi kuma yakan karbi sallama idan aka ce wane ya ce yana maka sallama ko yana gaishe ka yakan amsa yayi farin ciki kama tahammala salama min Allah azza wa jalla ala siddiqatin nisa'i khadijata binti khuwailid radiyallahu anhu wato yakan karbi sallama shi ma ya kaima wani kamar yadda ya karbi sallama daga Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga siddiqiya cikin mata khadijatu binti khuwailid uwar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa radiyallahu anha lamma qala lahu jibril yayin da jibril yake cewa hadhihi khadija qad atatka bi ta'amin ga khadija nan ta zo za ta shigo maka da abinci suna tare da jibril alayhi salam a cikin daki sai khadija radiyallahu anha ta fuskanto dakin za ta kawo man mai gidanta sallallahu alaihi wasallama abinci sai jibril yake ce mishi to ga wancan nan za ta shigo da abinci dakin nan faqra alayha assalamu min rabbiha in ta zo ka ce Allah ubangijinta ya nemi mata sallama wa minni kuma ni ma jibril ka ce ni ma ina mata sallama ubashirha bi baitin fil janna sannan kai mata bishara da wani gida na musamman aljanna kamar da bai wata riwayan gida aljanna wanda babu hayaniya a cikin sa laysa fihi sakhab radiyallahu anha wa ardaha wannan babban mata kenan mafi alkhairin mata a cikin wannan al'umma kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisin Bukhari da Muslim yake cewa khairu nisa'iha Maryamu wa khairu nisa'iha Khadija mafi alherin matanta matan al'ummata Maryam a cikin al'ummata banu Isra'ila to Maryamu tafi kowace alkhairi sai kuma ya ƙara cewa khairu nisa'iha ai khairu nisa'i ummatiha ita Khadija mafi alherin matan al'ummar da Khadija ke ciki ita Khadija shine wannan al'umma tun daga zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa tashin alkiyama to Khadija ita ce mace mafi alkhairi a ciki radiyallahu anha wa arda sannan yake cewa kuma falala Aisha akan sauran mata kamar falalan as-sarid akan sauran abinci as-sarid wani abinci ne wanda yake gama gari Larabawa kowa na iya samun shi yace wato daukakar ta akan sauran mata kamar daukakan wannan abincin akan sauran abinci ta fuskar yuwar samuwar shi a ko'ina wato falalarsa ta kai ko'ina shine wajin kwatancen da haka Hadiza tana sama da Aisha radiyallahu anha wa ardaha sannan Aisha ita kuma tana sama da dukkanin sauran mata radiyallahu anhunna ajma'ina to ash-shahidu shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya karbi gaisuwar daga Jibrilu saƙon Jibrilu shi kanshi da kuma saƙon Allah subhanahu wataala wannan mata ta samu daraja radiyallahu anha wa qala lis-siddiqati ath-thaniya binti as-siddiq Aisha radiyallahu anha sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da siddiqa ta biyu ita ce Aisha radiyallahu anha yace da ita hadha jibrilu yaqra'u alayki as-salam ga jibrilu nan yana gaishe ki fa qalat tace wa alayhi as-salamu wa rahmatullahi wa barakatuh wannan hadisin mun karanta shi a baya in za ku tuna daga cikin sahih al-bukhari ko yara mala nara tace ai shi annabi alayhi salatu wassalam yana ganin abinda mu ba ma gani mu sauran mutane wannan ma hadisin al-imam al-bukhari da muslim ne suka fitar da shi anan ma gashi wato ya karbo sallama daga gun jibrilu ya bayar da ita ga Aisha ita ma kuma ta bada amsar sallamar dan haka babu laifi kenan irin yadda za a ce ka gaida wani ko ka gaida su wani ko in ka je ka gaida mutan gida to kuma in ka je din ka fada musu cewa ana gaishe su din karka ce kawai gida zai ji kuma in ka je gidan bai ji ba baka yi wafa'i da ahadin ba galibi in muka karbi wannan gaisuwa ba ma kai labarin ta ko to ba daidai bane a dinga fada din a ce da wani ko su wani sun ce a gaishe ku ko suna gaishe ku ko suna yabawa da kaza ko suna duk irin lafazin da suka fada ka tabbata ka isar da wannan sakon kuma ala rasuli illa albalag abinda ke kanka shine ka isar din fasdun wa kana hadiyuhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama intiha assalamu ila wa barakatuh ya kasance shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shine tikewa da lafazin sallama zuwa ga lafazin wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shine lafazi mafi cika fa zakara an-nasa'i anhu anna rajulan jaa fa qala al-imam abu abdurrahman an-nasa'i ya bada labarin cewa wani mutum ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala assalamu alaikum faradda alaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallama wa qala asharata mutum yazo yace assalamu alaikum aminci ya tabbata a gare ku sai manzon Allah yace mishi wa alaikumus salam mutumin ne ya samu riyallo na sai manzo Allah ya ce asharatu ya samu lada goma summa jalasa mutumin ya zauna summa jaa akharu fa qala assalamu alaikum wa rahmatullah ya zo ya ce aminci ya tabbata a gare ku da rahmar Allah faradda alaihi nabiyyu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya maishi mishi wa qala ya ce 20 wannan ya samu lada 20 summa jalasa wa jaa akharu sannan ya sake zama wani ma yazo faqala yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sira da aminci Allah ya tabbata a gare ku da rahama da kuma albarkarsa faradda alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa qala 30 manzo Allah ya maishe mishi yace 30 rawahu an-nasa'i wa tirmidhi min hadisi imran bin husayn wa hasana al-imam al-imam an-nasa'i abu abdurrahman rahimahullah ya ruwaito wannan hadisi, haka al-imamu at-tirmidhi shi ma ya ruwaito, Abu Dawuda ma ya ruwaito, da al-imamu al-Bukhari a cikin al-adabul mufrad ta hanyar sahabi Abu Imran dan Hussein, amma riwayar Bukhari ta hanyar Abu Huraira ne daga cikin littafin al-adabul mufrad din, riwaya ce tabbatacciya sahihiya insha Allah. Wannan yana nuni zuwa ga me sallaman zai iya takaituwa akan assalamu alaikum, ko assalamu alaikum wa rahmatullah, ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, amma me amsawa zai takaituwa akan kasa da abin da aka gace shi, in ba zai iya karawa ba sai dai ya mayar da irinta, saboda zahirin Qur'ani da yake cewa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha, sai dai ku maida mafi kyau ko kuma ku maida irinta, amma ba za ku maida kasa da ita ba. Da haka mutum ya ce maka assalamu alaikum wa rahmatullah, ba daidai bane ka ce mishi wa alaikum salam kawai, sai ka kara da wa rahmatullah ko kuma har da wa barakatu. Ina fata mun gano wannan. Wa zakarahu Abu Dawud min hadis Mu'ad bin Anas wa zada fihi thumma ata akharu fa qala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh maksiratuhu faqala arba'una. Al-imamu Abu Dawud ya ruwaito ta hanyar Mu'ad ibn Anas al-Juhani kenan, wani sahabi ne wanda yake shahararren sahabi, yana da riwaya cikin sunan Abu Dawud da Tirmidhi da Ibn Majah. Wa zada fihi, a wannan riwayar sai ya kara da thumma ata akharu, sai kuma wani yazo faqala yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maghfiratuhu, tsira da aminci ya tabbata a gare ku da rahama Allah da albarkarsa da kuma gafara Allah. Faqala, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace arba'una, wannan ya samu lada 40. Faqala, manzo Allah kuma yace hakaza takunul fada'ilu, haka ake samun falaloli da zarceceniya a cikin falala. Wannan riwayar sai malam yace wala yathbutu hadha alhadith, wannan hadisi bai tabbata ba, wannan riwaya tana da matsalar isnadi kamar yadda Ibn Hajar ya tattauna a kanta a cikin takharijil da yema al-azkarun nawawiyya. Haka baya ga shi za mu zo mu ji wasu malamai da suka yi magana a kan wato wannan isnadi. Wala yathbutu hadha alhadith fa inna lahu thalatha ilal, yana da illoli guda uku. Ihdaha illa tafarqu annahu min riwayati abi marhum عبد الرحيم ابن ميمون, روايه وني متن مي سنا ابو مرحوم عبد الرحيم ابن ميمون المعافري كن وند يرسي جاري شكره 143, يلا daga cikin rijalul arba'a, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i da Ibn Majah. Al-Imam Adh-Dhahabi yace mutun ne mai layyin, Ibn Hajar a cikin taqribu yace saduqun, mutun ne da ake da maganganu da yawa akan shi. Wala yuhtaju bihi, yace ba a hujja da wannan mutumi. Asaniya, mutum na biyu, wa illa ta biyu, anna fihi aidan Sahal ibn Mu'adh, akwai dan gidan wannan sahabin Mu'adh dan Anas, dan shi Sahal ibn Mu'adh ibn Anas al-Juhani, wanda shine tabi'in riwayan daga mahaifinsa Mu'adh dan Anas sahabi, shi wannan kaulan wahidan ba'ifi ne, yana daga cikin rijalu Abu Dawuda da Tirmidhi da Ibn Majah, amma shi qaulan wahidan da'ifi ne. Wa huwa aidan kadhalika, mala yace shi din ma ba a hujja da shi. Asalisa, na uku, anna sa'id ibn abi maryam ahada riwatihi lam yajzim bir riwaya, akwai malan sa'id ibn abi maryam wato sa'id ibn al-hakam ibn muhammad kenan al-jumahi al-basri, malamin su bukhari ne sa'id ibn abi maryam, babban malami cikin malaman hadisi, thiqatun ne min al-thiqat, thabtun ne min al-athbat, kuma ɗaya daga cikin rijalul jama'a, ya rusi zari shekara 224, Allah ya gafarta mishi. To a cikin riwayan qala, cewa yayi azunnu anni sami'tu Nafi ibn Yazida, haka ya faɗa a cikin riwayan. To wannan musamman tunda akwai wasu illolin ana iya lissafa shi a matsayin illa, amma da ba dan haka ba za a iya kauda kai akan shi, tunda thiqa ne yayi irin wannan shakkar, amma ba shakka ce take da jazmu akan bai tabbata yayi ba, shakka ce na ya manta asalin lafazin riwayan daga wannan malamin ne ko ba daga shi ba, to da abinda za a yi inda a ce babu wata illolin sai a tafi al-itibar was sabar a ne a tafi neman hanyoyin da za su goyi bayan abinda ya ruwaito a fara neman mutaba'a daga makarantar Nafi'u dan Yazid din ko wasu daliban Nafi'u dan Yazid sun ji irin wannan riwaya in ba a samu ba sai a nemi shawahidi daga wata makaranta to amma tunda an samu waɗannan matsalolin sai zama isnadin ya mutu kenan wallahu a'lam daka wannan ƙarin lafazin wa maghfiratuhu din ya zama munkari kenan domin yanzu mai rauni ne wato Sahal ibn Mu'adh da shi da Abdurrahim ibn Maimun da wanda yake da rauni kai tsaye da wanda akwai maganganu a kan shi na rauni ko rashin rauni su ne suka yi ƙarin wani lafazi a kan riwayan siqat kaga ya zama nakara kenan don haka ba za a karɓe ta ba a ƙara a wajen sallama haka malamai suka faɗa kama a Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin a cikin ainihin wato takhrijin da ya ma hadisin haka sai malam Ibn Hajar haka al-imamu ainihin wato az-zaila'i duk dai malamai da dama sun yi maganganu akan wannan isnadi wallahu alam wa ad'afu min hadha al-hadith min hadha al-hadith al-akhar an Anas mafi rauni kuma fiye da wannan shine dayan hadisin daga Anas dan Malik radiyallahu anhu cewa kana rajulun yamurru bin nabiy sallallahu alaihi wasallama yaqulu wani mutum yana wucewa ta gaban annabi alaihi salatu wasalam sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah fa yaqulu lahu annabi sallallahu alaihi wasallama wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu wa ridwanu cewa wani mutum yakan wuce ta gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce assalamu alayka ya rasulullah amince tabbata a gare ka ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa yaqulu lahu annabi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama sai manzon Allah ya amsa mai ya ce wa alayka assalam aminci gare ka wa rahmatullahi da rahama Allah wa barakatuhu da albarkatun Allah wa maghfiratuhu da gafara Allah wa ridwanuhu da yarda Allah fa qila lah sai aka ce da shi ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah tusallim ala hadha salaman ma tusallimuhu ala ahadin min ashabik kana yi wa wannan gaisuwar da baka yi wa kowa cikin mutananka fa qala sai manzon Allah ya ce wa ma yamna'uni min dhalika yau me zai hana ni yin haka wa huwa yansarifu bi ajri bid'ata ashara rajulan bayan kullum mutumin nan yana juyowa ne da ladan mutane goma sha wani abu wa kana yar'a ala ashabi ya kasance shi mutumin yana yi ma sauran mutane kiwo ne yana taya mutane kiwon dabbobinsu to wannan riwaya al-imamu ibn sunni abubakrin rahimahullah shi ya fitar da ita ta hanyar baqiyatu dan walid daga Yusuf ibn Abi Kathir daga Nuh ibn Zakwan daga Al-Hasan Al-Basri daga Anas dan Malik radiyallahu an Anas to wannan isnadi ne da'ifi duk yake baqiyatu dan Walid ya ce haddathana amma malamin shi mai suna Yusuf ibn Abi Kathir to wannan yana daga cikin rijalu ibn Majah majhuli ne ba a san shi ba kamar yadda al-Imam az-Zahabi ya faɗa a cikin littafin Al-Kashif fi ma'rifati man lahu riwayatu kutub sita haka kuma malamin shi wannan mai suna Nuh ibn Zakwan shima mutun ne wanda yake munkarul hadith kamar yadda Ibn Hibban ya ambata a cikin kitabul majruhina min al muhaddithina yace munkarul hadith haka al imam Ibn Adi al Jurjani a cikin al kamil fi du'afa'i rijal duka waɗannan malamai sun tabbatar da raunin waɗannan mazaje haka isnadi ne wanda yake da'ifun insha Allah sannan an samu daga wasu magabata inkarin irin wannan azarbabin a wajen sallama kamar da al-imamul bayhaqi ya ruwaito a cikin shu'abul iman daga sahabban nan guda biyu Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar radiyallahu anhuma anhum ajma'in kowanne a cikin su an samu kissa ta an zo an yi mishi irin wannan wani yazo ya mai sallama assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh maghfiratu ya fulan sai suka yi inkari cewa wannan mai kenan Abdullahi dan Umar a lafazin shi yake cewa wannan shishigi ne a cikin addini waye baka yancin ka ƙara abinda magabata ba su ƙara ba Abdullahi dan Abbas a nashi riwayan dukkanin su a cikin sha'abul iman ya ce wannan mutumin kai ya sake mishi irin wannan salama baya son zangayi to kaga duk waɗannan asar din suna ƙarfafa tabbatar cewa abin bai da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, canza wani lafazi ko karawa ko yin wani salo irin wanda usare suka saba kokarin sai ka kawo wani salo na burgewa a ciki ba shi da shi, kamar mutum yake salamun lahi alayka wa rahmatuhu wa barakatuh, usare suna wannan salam aina ka samu shi ya kai ustazu babu isnadi to ka daina. Ina fata mun gane wannan. To haka ƙara duk wani lafazi ko kaza assalamu alaikum wa radiyallahu ankum, zaka ji irin wannan ɗan arabiya haka mutanen larabci ustadai suna da irin wannan zangayin yana nan da yawa a cikin lafazin su duka ba daidai bane, haka haka zaka ji su da irin wannan abin nan din irin wannan kakala din da mutane suke yi dan nuna dai wasu sun iya larabci, to bai da asali ba a san kana shigegi ma addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malam yace faslun wa kana min hadihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, na daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an yusallima salasan kama fi sahih al-bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yakan yi sallama kafa uku ne kamar yadda yazo a cikin littafin as-sahih na al-imamu abu abdullahi al-bukhari rahimahullah an anas radiyallahu anhu qala, daga anas dan malik Allah ya kara wa anas yarda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan hatta yufhama anhu tufhama anhu, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ya kasance idan zai magana yakan maimaita kalma daya yakan maimaita jumla daya sau uku har sai an fahimce abin da yake cewa, wa idza ata ala qaumin fa sallama alaihim sallama salasa, idan yazo gun wasu mutane zai musu sallama to yakan yi ne kafa uku. Wannan hadisi yana cikin littafin al-Bukhari a wurare daban-daban, al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi kuma a cikin Kitabul Ilm da kuma can a cikin Abwabul Istifham, bayan Bukhari al-Imam at-Tirmidhi da al-Imam Abu Abdullah al-Hakim an-Naysaburi su ma shi ma ya rawaito da wannan hadisin, ai ya samu kuskure da cewa da ya rawaito shi yake cewa Bukhari bai fidda shi ba, al-Imam al-Hafiz al-Dhahabi yayi abin nan yayi ta'kibi akan wannan magana cewa a'a na'am, al-Imam al-Dhahabi yayi ta'kibi akan wannan magana akan cewa a'a al-Imam al-Bukhari ya fitar da ita, na'am sai ya ce wala Allah hadha kana hadiyahu fi salami ala al-jam' al-kathir, tayyu ya zama wannan shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen yin sallama ga tarin mutane masu yawa, alladhina la yabluguhum salamu wahidin salamun wahidun, wanda in yi musu sallama guda daya hala ba za su jiyo ta ba, to sai ya daga murya ya fada su uku don kowa ya ji, aw hadiyahu fi isma'is salami thani was salis, ko kuma ya zama tafarkin shi kenan wajen jiyar da mutane sallama ta biyu da ta uku, in zanna anna al-awwala lam yahsul bihi al-isma', a sa'ar da zai tsammanin cewa to ko dai ba a ji ta farkon ba, kamar yadda aka samu wani sahabi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan shi da ya sallama ta farko sai ya ki amsa, yana jira sai annabi ya kara mishi irin wannan adda sai a ta ukun ya amsa, shi wayen shi shine annabi ya mai sallama ya kara mai ya kara mai, to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan yayi sallamar ba a amsa ba sai ya kara yi, idan ba amsa ba sai ya kare yi, ma'ana wajen sallama ba wai kawai yakan yi ta'ammudin maimaitawa bane, sai in ya fahimci kamar ba a ji ba ta yadda wato in bai ji an amsa ba, ina fata mun gane, idan bai ji an amsa ba to alamar ba a jiyo shi ba kenan, sai ya kare yi ta hanyar daga murya fiye da wanda ya yi ta farko da kuma a ta biyu idan ya kai ga yin na uku kenan, in zanna anna al-awwal lam yahsul bihi al-isma'u kama sallama lamantaha ila manzili sa'ad ibn ubada salasan, kama yadda yayi sallama kafa uku a sa'ad da yaje gidan sa'ad dan ubada radiyallahu anhu, falamma lam yujibuhu ahadun raja'a, yayin da babu wanda ya amsa mishi sai ya dawo, shine hadisin da nake ishara zuwa gare shi, al-imam al-bukhari ya tsada shi a cikin al-adab al-mufrad, الشيخ الألباني يا إن قنتاشي أتكن صحيح الأدب المفرد ناشي رحمه الله الجميع، وإلا إنكو باهاك با فلو كان هديه الدائم التسليم ثلاثا لكان أصحابه يسلمون alaihi kazalika, da a ce kullun kullun sau uku yake yin sallama, dan yazo sai muka sallama su uku, to da zai zama tafarkin da sahabbai za su bi shine su ma su dinga mayammai da sallama su uku, to ba a samu haka ba. Wa kana yusallimu ala kulli man laqiyahu thalasa, da kuma zai kasance duk wanda ya gamu da shi to zai mai sallama kafa uku. Wa idza dakhala baytahu thalasan, da zai kasance kuma in ya shiga gidansa nan ma zai sallama sau uku. Wa man ta'ammala hadiyahu, wanda duk ya tsaya ya natsu ya kalli tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, alima anna al-amra laysa kadhalika, zai fahimci cewa al'amarin ba haka bane, ba a ko ina ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin sallama kafa uku ba, ba a ko ina bane, sai inda ba a ji ba sai maimaita, in ba a ji bai ƙara maimaitawa, ko kuma inda taron mutane ne masu yawa ta yadda wato guda ɗaya ba za ta jishe su su duka ba. Wa anna tikrar as-salam kana minhu amran aridan fi ba'd al-ahyan, wanda ya tsaya ya kalli sunna da kyau zai gane cewa maimaita sallaman nan to wani abu ne wanda yake bujurowa gwargwadon bukata, ba koyaushe yake yin shi ba. Wallahu a'lam. Fasdun, wa kana yabda'u man laqiyahu bis-salam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana fara yi ma mutum sallama, da zaran ya gamu da mutum yakan yi kokarin ya zama shi ya fara yin sallama. Wa idza sallama alaihi ahadun radda alaihi mithla tahiyyatahu mithla tahiyyatihi aw afdala minha ala al-fawri min ghairi ta'khir, idan aka mishi sallama yakan mai da sallamar irin ta ko fiye da ita, irin ta shine ya tsaya iya gabar da mutumin ya tsaya, in ya tsaya akan assalamu alaikum wa rahmatullah kai ma kana tsayawa akan wannan gabar, to shine mithla hakina, ko kuma afdala min haka ƙara a inda akwai wato yanayin ƙarawa, yakan mayar alal fawri nan take min ghairi ta'khirin, ba tare da jinkiri ba. Malaman musamman mazhabin Shafi'iyya, kamar yadda al-Imam an-Nawawi ya hakaito daga gare su, su a Abul Hasan al-Wahidi da waninsa a cikin littafin al-Azkar an-Nawawiyya, al-Imam an-Nawawi rahimahullah ya hakaito cewa sun ba da fatuwa akan idan mutum ya jinkirta ya ki amsawa alal fauri, sai daga baya bayan minti ɗaya biyu sannan sai ya amsa, yace to wannan amsawa bata yi ba, ta zama batila, kawai mutum ya maka sallama ka ki amsawa sai can daga baya in ka gama abin da kake sannan sai ka maimai da sallama, to suka ce wannan bai biya haƙƙin musulmi na idan ya maka sallama ka amsa ba. Dan haka ana amsawa ne alal fawr, da zaran ya gama yi maka sallama kai kuma kai marmaza ka amsa mishi, illa li udhrin, sai in akwai wani uzuri wanda zai zama karɓaɓɓe a mizanin shari'a, kamar a ce baka ji shi ba tukun na farko, ko kuma irin yanzu a ce kana yin waya ne watakila, ko kuma ka zuba abinci a cikin bakinka zaka iya ƙwarewa, ko dai wani uzuri zai zama karɓaɓɓe, uzurori za su iya faruwa kala daban-daban wanda baka iya tunanin su ba da sauransu. Mithlu halati sala, kaman halin wanda ke sallah ba zai amsa ba. Wa halati qaba'il haza, da halin biyan bukata ta dan adam, kaman wanda yake cikin banɗaki. Wa kana yusmi'ul muslima raddahu alayhi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan daga murya gwargwadon yadda musulmi zai jiyo murya amsawa, ma'ana ba za ka maka sallama sai ka amsa ciki-ciki ba, ba tare da mutanen da kake amsa sallama sun ji ba. Walam yakun yaruddu biyadihi wala ra'asihi wala usbihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya mai da sallama da hannu ko da kai ko da yatsa, illa fi salati, sai yana cikin sallah. An maka sallama wajibi ne ka mayar da baki, ba za ka mayar da hannu ka yi nuni da hannu ka yi waving ko da dan yatsa ko kuma ka gyada kai ba, duk wannan ba daidai bane. Sai dai wanda yake cikin sallah to zai iya maida gaisuwar da aka mishi ta hanyar daga hannu, kamar yadda ya tabbata a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Fa innahu kana yaruddu ala man sallama alaihi isharatan, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana mayar da ma wanda ya mai sallama a cikin sallah ta hanyar nuni da hannu. Sabata zalika anhu fi iddati ahadisa, wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama a cikin hadisai daban-daban. ولم يجئ عنه ما يعارضها إلا بشيء باطل لا يصح عنه amma fa ba a samu kuma wani abu da ya saba ma wannan karatun ba sai wani karatu wanda yake batil mara inganci la yasihu anhu bai inganta daga shi annabi alayhi salatu wassalam ba ka hadisin yarwihi abu qatfan rajulun majhul yace kamar hadisin wani mutum mai suna abu qatfan wanda ba a san shi ba yarwaito an abi hurairata radiyallahu anhu daga sahabban manzon Allah abu huraira Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa man ashara fi salatihi isharatan tufhamu anhu falyu'id salatahu wanda duk yayi wani nuni a cikin sallarsa nunin da za a gane abin da yake nufi to yanzu wannan daya yake da magana bisa wannan hadisin to ya bata sallar shi shine mutum ya shigo ya sallama kamar nunin da zai gane ka amsa sallama ko ya shigo yana neman wani abu kamar nunin inda zai ga abu ko kuma shi nunin jirani in gama ko je ka dawo duk dai nuni wanda za a fahimta wannan hadisi yace wai da zaran kai haka to ka bata sallar ka sai ka gyara sai ka saki wannan hadisi ne da'ifi kuma munkari a Sheikhul Albani a cikin Ad-Da'ifa lamba ta 1101 da lamba 4 ya tabbatar da raunin sa sannan akwai hadisi ingantacce wanda wannan hadisin ya saba mishi shine riwayar cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan an idastu udhina ala ar-rajuli wa huwa yusalli falyushir fa isharatan wa ala al-mar'ati fatusaffiq tasfiqan idan aka yi mutum aka nemi izinin shigowa wajen da mutum yake da sallama yana salla to ya ishara da hannu cewa shigo ko jira idan mace ce tayi tafi wannan riwayan tabbatacciya ce tana da asali kuma a cikin Bukhari na hadisin innamat tasfiqu lin nisa wa tasbihu lirrijali ko to al-Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da wannan asalin amma wancan riwaya ta bada umarni da bada halastin yi al-Imam al-Baihaqi ya fitar da ita a cikin As-Sunan al-Kubra ta shi kuma riwaya ce sahihiya Sheikh al-Albani a cikin As-Sahiha lamba ta 1497 yayi takhrijin ta da tabbatar da ingancinta dan haka kaga wannan riwayar bayan kasancewar riwayar majhuli ne da'if ya ce to abin da ya kuma kara mata rauni shine ta saba wa riwaya sahihiya dan haka ya zama munkari kenan ta wannan fuskar qala ad-Darqutni al-Imam Abu al-Hasan ad-Darqutni yace qala lana ibn Abi Dawud malamin mu Abu Bakar ibn Abi Dawud malan dan malan kenan rahimallahu al-jami yace da mu inji al-Imam ad-Darqutni Abu al-Hasan malamin mu yace abu qatfana hadha rajulun majhulun wannan abu qatfana din nan wani mutum ne wanda ba a san shi ba haka ainihin malamin su ya fada musu tabbas haka wannan abin nan malam abin nan ya fada malam ibnu abi daud ya fada sai dai abu qatfana magana mafi tabbas game da shi shine ba majhuli bane akwai wanda suka san shi suka yi magana akan shi kama al-Imam Ibn Ma'in da Ibn Hibban al-Imam an-Nasa'i shi ma ce thiqa ne sai dai baya ga wannan matsalar akwai kuma wata illa a cikin isnadin riwaya shine an anata Muhammad Ibn Ishaq wanda mudallisi ne dan haka koda ya tabbata an san Abu Qatfana to hadisin dai bai tabbata ba wallahu a'lam shi kanshi Abu Dawuda da ya kawo hadisin ya nuna yayi nuni zuwa ga raunin sa yace هذا الحديث وهم وانا حديث بنكورا نبا دي بنش والصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير في الصلاة أبن دي انغنت دي منزع الله صلى الله عليه وسلم شيني منزع الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ياكسن تينا ين إشارة أتكين صلى الله ورغدن بكاتا تنوني ده هنو كونوني ده إدو كوما كمان شاك ورغدن بكاتا منزع الله صلى الله عليه وسلم ينا ين إشارة ده كباوزات يعني جم kamar mutum bashi da rai a jikinsa ba idan wani dalili na bukata ya kama a yi ishara to za a yi kamar yadda misali dalili na bukata ya kan kama ka sa hannu ka tare wucewar wani abu kaga ai zai cikin asalin siffar sallah amma idan dalili ya kama za ka sa hannu ka tare ka hana wucewa saboda an hana kamar wani abu ya wuce haka za ka yi tafiya ka yi gaba dan mai wucewa idan dabba ne ya wuce ta baya mun karanta a bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam harraban fada yayi yaro da ɗan yarinya suna kokowa a gaban shi ya kama su ya ware su ya raba su mun karanta a can bayan kun tana cikin kitabus sala wanda yana cikin sahih al-bukhari to da ire-iren waɗannan idan buƙatu suka kama to babu laifi ana iya yi idan buƙata ta kama mu kiyaye kar mutum ya maida shi al'ada ko da yaushe yana yin nuni ko wasa ko susa a sallah a sa da yake din nan babu buƙata to yana rage nagarta sallar sa ne ko kuma kamar yadda galibi ƴan kasuwa suke yi masu yin sallah a gaban kayan kasuwancin su ko sana'arsu suna sallah kuma suna kasuwanci suna nuni kamar mata a cikin gida zaka ga suna sallar su kuma suna nuni akan za a sai magi a je dauka duba canji a waje kaza duk suna yin irin wannan nuna to wannan ba daidai bane eh ba daidai bane sai ki gama cinikin sai ki sallah a natsi rawahu anas wa jabir wa ghayruhuma an annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam akwai riwaya anas dan malik akwai riwayan jabir dan abdullah radiyallahu anhum ajma'in daga manzon allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma wasu riwayoyi wadanda ba wadannan ba al-imam yahya ibn sharaf an-nawawi a cikin littafin al-azkar nashi rahimahullah yayi babuka a jajjere wadanda yana da muhimmanci yan wasu ko masu karanta su akan wadannan mas'aloli na sallama da yi a cikin jama'a da ya ake amsawa yaya siffarta meye wajibi meye kaza duka ya kawo babuka a jajjere haka daya bayan daya inda yayi maganganu akan waɗannan mas'aloli da suka shafi ibada ta gaisuwa da yau juna sallama wallahu ta'ala a'lam wa alaikum salam na'am to mutumin da kamar dan uwa yake tambaya mutumin da yake tafiya haka da wayar hannu alamar kaman buga waya yake ko kuma tana ringin ko sai ya amsa ya sallama ko kuma sai kai tunanin kamar sallama kawai yana yi da na cikin wayar yana yi da wanda yake at the other end of the call wanda yake a can karshen layin kira ba da ku yake ba to idan fahimta ku kenan kaga ba za ku amsa mashi ba amma ni ina ganin a bisa abin da yafi dacewa shine inda kuka ji sallama sai ku amsa tunda dai addu'a ce kuma lada ne in ba ta bayyana muku kararar cewa lalle wannan sallama ba ku ake nufi da ita ba dan yana iya yi waye zama yana yi mishi ne kuma a lokaci guda yana yi muku ko kuma ku din ma yake kira wata kila wayan ma bai riga ya amsa ta ba kuma kaman ci haka yanayi ne dai wanda ya kamata mutun yayi kokari ya zama mai natsuwa wajen hukuncin da zai zama a cikin shi akwai zaton alheri ba mugu zato ba ganin cewa to eh sallaman nan ma tunda ba da mu ake ba za mu amsa kamar idan ka jiyo kiran sallah ne ba za ka ce sai in masallacin da ka san ire-iren ka suke kira ba ma'ana masallacin ku ne ko na anguwar ku ko na kungiyar ku sannan za ka amsa duk kiran da ka jiyo na sallah kiran sallah ne ko da ka riga ka yi sallah ko kuma baka tashi ba baka da wani dalili akan cewa ba za ka amsa wannan ba dan ba da kai ake yi ba haka ni a gani na yafi dacewa idan ka ji mutum ya sallama kawai ka amsa ko da asali ba kai yake yi ba wallahu alam baya ga haka ko da a waya din abin da yafi dacewa ga mutumin da zai yi magana a waya shine idan ya dauka ya fara da sallama duk da yake wasu malamai sun yi maganganu akan cewa waye kamata ya fara yin sallama suna ganin wanda ya bugo shi ya kamata ya fara yin sallama domin kamar yadda shine ya riske ka wanda yake kiran ka shine ya riske ka inda kake daga nesa to kaga wanda yazo ya tarar da wani shi ya kamata ya fara yin sallama to amma sai ga galibi wani lokaci kai da ka dauka a al'adance kuma kai zaka fara yin magana har ya gane wayanta connection din ya kai ko to kaga in zaka fara maganan to ka fara da sallama shine yafi dan shine al'adar mu musulmai ba ka fara da wani magana can hello ko wani abu makamancin haka ba kama a cikin wannan littafin na Nawawi al-Azkar yayi magana akan wannan game da sallama, game da haramcin kwaikwayo da kafirai a wajen gaisuwa, kamar da Sheikhul Albani shi ma yayi wannan magana a cikin littafin Hijabul Mar'atil Muslima ko Jilbab na Al-Mar'atil Muslima, game da ko dai fadan lafazin hello ko ire-irensu, ko kuma nuni da hannu kawai, waving da hannu kawai ba tare da hada shi da sallama ba, wanda shi ma wannan al'ada ce ba ta musulmai ba. To ya kamata sai musulmi ya guje mu duk waɗannan al'adu, mu ci gaba da yada sallama a cikin mu, mu saba da idan an yi maka waya ka fara da sallama ko ka amsa da sallama. To anan ma inda mutumin da ya bugo wayan zai ki farawa da sallama, me hukuncin da muka ji anan shine ba za ka mai mishi sai ka yanke waya kawai, in mutum ya ci gaba da maganganu ba tare da ya sallama ba, to kaga shine wanda ya bai fara magana babu sallama to ba a amsa mai, ko da haka nan shi ma ba za a amsa mishi wayan shi ba, sai ka shiru kai ka bar shi ci gaba da surutun shi, ko kuma ka kashe in ya ƙara kira sai ya sallama, ko kuma in za ka iya mishi nasihar cewa ai wane idan ka kira waya ka dinga yin sallama, kar ka fara magana kawai ba tare da sallama ba. Sannan baya ga sallama akwai wani abu mai muhimmanci game da waya da mutane yawanci suke sakaci da shi, shine mutane ba sa faɗan susuwaye. Idan mutum ya bugo maka waya kawai sai ya fara tsammanin dole kawai ka san ko shi waye, ko kuma dole kana da lambar shi a cikin tattaruwar lambobin da ka zuba a cikin wayarka, ba dole bane. Yana da kyau musamman ba a san muryarka ba ko ba a tsammanin kiranka ka dinga faɗan kai waye kuma daga ina kake, domin wannan yakan sa a samu uns, fahimtar juna a waya. To kuma mutane da dama sukan ji haushin da zaran an tambaye su susuwaye, daga zaran kawai an ce wake magana shikenan kawai sai taking offense, sai ji kunci, kai ne ya kamata ta farko da ka kira waya, don kamar yanzu kana sallama a kofar gidan mutum ne, kafin a ce maka waye kai ya kamata ka ce sunana kaza, kuma ka faɗi sunanka wanda aka san ka da shi, wanda za a gane ka da shi. To haka ma a wurin sallama a kofar gida, kamar yadda za mu zo mu ci, in aka ce waye za ka faɗi sunanka da aka san ka da shi ne, kar ka ce ni ne. Wani ya taɓa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan ya ce ni ne, manzo Allah ya ce ni ne ni ne, ma'ana ya kyamace faɗan lafazin ni ne ɗin kawai. Ina fata mun gane wannan. Don haka abubuwa ne da sai ladubba ne sanannu, amma galibi saboda yau da gobe da irin yanayin yadda muka taso da wasu al'adu daban, to mukan manta su, sai zama kuma za su zo su zama dalilin wani abin nan da ginna kyama ko kiyayya ko fitina. Don wani da zaran ka ce mishi waye ke waya shikenan ya ji haushinka, kuma daga nan zai ci gaba da kulatarka da wannan gaba cewa wane ma na kira shi a waya bai ma san ko ni waye ba. Duk mutumin da baka ganin shi kuma da murya daga nesa din nan, akwai yiwuwar muryan na'urar ta canza mata yanayin sautin ko ta canza mata yanayin amanta, ba dole ka gane ba. Wani kuma da an faɗi sunansa za ka fikin murya, kamar yadda za ka ga mutum baka san shi ba sai in ya ce shi ɗan gidan wane ne, sannan sai ka ga kama, amma da da ka gan shi baka ga kamannin ba, baka iya gane kamannin zuriyar shi ko dangin shi ko mutanen garin su ko irin kabilar su ba, amma yana cewa ni ne wane ko mutumin gari kaza, sai ka ga alama ta bayyana maka da ya kamata a ce ka ganta kafin da. Don haka wannan daga cikin babuka ne na ladubba da malamai suka faɗa game da ainihin amsa waya ɗin ko makamancin shi. Wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Mun yi wannan batun a ran nan, idan ka zo kan mutane sallama ko ka lura cewa kana musu sallama ba sa amsawa, ba za ka daina musu ba, za ka ci gaba da musu sallama, kuma sai ka musu nasiha akan cewa ya kamata ku dinga musu sallama, ko da kuwa abin da suke kamar yadda ka ce misali musun kallon kwallo kuma kamancin haka. Gayatul amr a ce khilaful aula ne ko abin nan makruhi, ba abu ne suke kamar wanda za a ce ka tare su suna shan giya ko wani abu haka ba za ka fasa yi musu sallama ba. Domin ba a gyaran barna da barna, in ka fasa musu shine kana gyara barna da suke ne da wata barna, ana gyara barna ne da maslaha da abin da yake mai kyau. Don haka in ka zo sai kai sallama ka tsaya kai magana da su cewa jama'a kullum nakan wuce nan na muku sallama, me yasa ba ku musu sallama, ya kamata ku dinga musu sallama cikin natsuwa, wa qulil nas husna, ta yi hankalin su baya ka idan musun ya dau zafi ba sa tuna ka ko kuma da suna tsammanin kai ba wani mutum ne da sai an amsa sallama ka ba kawai in kai ka huce ko kuma halama ba su san hukunci sai ya amsa din ba ta yi ba su san hukunci ba cewa in an yi dole ne a amsa tsammanin sun suka ce yau wannan to sun amsa maka ne wato dole sai mutane mun zama muna da haƙuri fa a cikin jama'a musamman kai da kake ganin kanka gyararre ko ustazu ko mai aiki da sunna sai ka dinga haƙuri da mutane annabawa ka suka dinga haƙuri da mutane ba za ka mutane jafa'i duka ka ce gaba ɗaya ba ruwanka da su ba sai ya zama ka fi su lalacewa a ƙarƙashin haka domin kai kana da alherin da kake fata ku yi tarayya a kai to ba za ka yi musu jafa'i ka ce shikenan ba ruwanka da kowa ba in kai haka ba za ka taɓa faɗa musu wani abu na addinin su yadda kuma kamanci haka ba wallahu ta'ala a'ala na'am wa alaikum salam فحيوا بأحسن منها نعم للأسف قد كان بانغانا كان تنبيه كما بانغاني بقد كان وشان تفرقوري دا كيشيني باع ايكي دا حديثي دا ايفي دان كم معنسا سيدي باب لي فيا امبتشا معنى تنا دا كو اما بانغانا وانا تبين دا كيكي نفي دا كيما غانا اكام ina ganin kamar ka zo a latti ne ko da kai muka fara to shine duk wannan maganganun duk mun yi su wajazakum na'am fasdun wa kana hadiyu sallallahu alaihi wa sallama fi ibtida'is salami an yaqula assalamu alaikum wa rahmatullah wa kana yakrahu an yaqula almubtadi'u alayka assalam daga cikin tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wajen fara sallama ga wanda zai fara yana farawa ne da assalamu alaikum wa rahmatullahi kuma yana kyamatar mai farawa ya ce alayka salam ya sa lafazin alayka kafin lafazin assalamu din wa qala abu al-jurri al-juhaini ataitu abu jariyil al-juhaini yace nazo ataitun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama nazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qultu nace alaikas salamu ya rasulullah ya manzon Allah aminci ya tabbata a gare ka fa qala la taqul alaikas salam fa inna alaikas salamu tahiyatul mauta yace karka ce alaikas salamu a karan farko saboda alaikas salam gaisuwar mamata ce wannan hadisi ne dogo da al-Imam Ahmad ya fitar da shi hadisi ne tabbatacce haka Imam Tirmidhi lafazin shi shine da yake cewa yace ataitu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama na bugu manzon Allah nace mishi anta Rasulullah kai ne manzon Allah qala yace ana Rasulullah ni ne manzon Allah alladhi idza asabaka darrun fad'awtahu kashafahu anka Allah nan wanda idan wani kunci ya same ka ka roke shi sai yayi maka wannan kuncin wa in asabaka amu sanatin idan wata shekara ta zo maka mai tsanani an bata halaka sai ya saki tsiran maka da tsuro ya gyara maka wannan shekara wa idza kunta bi ardin faqra aw fala fadallat rahilatuka fada'utahu raddaha alayka idan kuma ka shiga cikin wata kamfar kasa ko sahara abun hawanka ya bace maka idan ka roki Allah nan sai Allah ya dawo maka da abun hawanka qala qultu ihad ilayya sai ya ce manzo Allah ya manzo Allah ka bani alƙawari ka mini wani alƙawari ka mini nasihar abinda zan rike qala manzo Allah ya ce mishi la tasubbanna ahada kar ka zagi kowa qala yace fa ma sababtu ba'dahu hurran wala abda wala ba'iran wala shatan ce daga nan ban sake zagin wani mutum da ko bawa ko dabba raƙumi ko akuyawa bai sake yin zagi ba daga ranan kai ma daga yau suka daina yi gaba daya tunda kaji manzo Allah ya hana ku qala yace wala tahqiranna shay'an min al-ma'ruf manzo Allah ya ce mishi karka dinga wulakanta wani abu daga cikin abun kirki wa anta kallama akhaka koda ku magana ce zakai wa dan uwanka wa anta mumbasitun ilayhi wajhak kana mai sakin fuska ko wannan abun kirkin kade zaka iya karkai wasa da shi inna zalika min al-ma'ruf sakin fuska wajen magana da dan uwanka na daga cikin kyakkyawan aiki warfa idharaka ila nisfi saq ka dage tufafinka zuwa ga rabin kauri fa in abaita in kaki kana ganin haka ya maka usazanci da yawa ko fa ila alka'abain to kar ya wuce dai idan sawu wa iyaka wa isbalul izar annabi yace ina jan kunnanka akan jan tufa musamman dan al'adar larabawa ne a lokacin suna jan tufa a ƙasa kamar da wannan al'ada inda ta dawo ga mutane fa innaha min al-makhila domin jan tufa a ƙasa na daga cikin alamar girman kai wa inna allaha la yuhibbul makhila kuma allah baya son girman kai wa in imru'un shatamaka idan wani mutum ya zage ka wa ayyaraka bima ya'lamu fika ya aibata ka da aibin da kana da shi ya faɗi aibin da gaske ne aibin ka ne fala tu ayyiruhu bima ta'lamu fihi kar kai ma ka zage shi da irin nashi aibin fa inna ma wabalu zalika alaihi in baka rama ba bala'in zai koma kan shi wannan hadisi ne tabbatacce kaji yana cike da fa'idoji da nuni zuwa ga tarbiyya irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da koyi da koyar da kyawawan dabi'u da kyawawan abin nan abubuwan da zasu zaunar da mutane lafiya al-imamu ahmad ya fitar da shi da al-imamu at-tirmidhi ash-shahid a cikin sa shine da yazo wajen sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya gyara mishi sallamarsa wa kad ashkala hadha al-hadith ala qa'ifa malam ibnu qayyim al-jawziyya yace wannan hadisi ya rikice ma wasu mutane saboda mene wa dhannuhu mu'aridan lima sabata anhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama suka ga cewa wannan hadisin ya saba wa abinda ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama fi salami ala al-amwati bi lafzi da wajen yin sallama ga su mamata din yace alaikas salamu sallamar mamata ne amma kuma shi ma da yazo yin mamata sallama sai aka ji yace assalamu alaikum dara qaumin mu'minin wa inna insha Allah bikum lahiqu kaga sai bai ce salamun alaikum din ba a alaikum salamu ahlal quburi ba bi taqdimis salam aka ji ya gabatar lafazin assalam bai gabatar lafazin alaikum din ba fa dhannu anna qawluhu sai aka ce to fadin shi fa inna alaikas salam tahiyatul mauta ikhbarun 'anil mashru suka yi tsammanin cewa da yace alaikas salam gaisuwar mamata ne sun yi tsammanin yana bada labarin abinda shari'a take so a dinga fada mamata wa ghalitu fi dhalika ghalatan awjaba lahum dhanna ta'arud to wannan shine kuskuren da ya jawo musu suka fara tunanin to kenan akwai sabani tsakanin wannan umarnin da yayi anan idan umarnin ne da kuma aikin da ya aikace da aka ji shi ma ya ce da mamata assalamu alaikum dara kaza 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 wa inna ma ma'ana qauli yace alhalin ku abinda yake nufi da alayka fa inna alayka assalamu tahiyatul mauta ikhbarun anil waqi' yana bada labari ne akan abinda yake a aikace haka yake faruwa lal mashru' ba bada labarin abinda yake shari'a bane fa inna shu'ara'a wa ghayruhum yuhyuna al mauta bi hadhihi al lafza domin mawaka idan suka zo rasa'i waƙan ta'aziyya da su da sauran masu ba da labarin mamata to sukan yi amfani da wannan lafazin wajen bada labarin mamata kamar yadda yace ka kauli qa'ilihi kamar yadda daya daga cikin mawaka yake fada wannan mawakin shine abdatu ibnu tayyib kamar yadda abu tammam ya fada a cikin diwanul hamasa da abul faraji al asfahani a cikin kitabul aghani da kuma al imamu ibnu qutaybah ad dinawari a cikin littafin ash-shi'ru wa shu'ara dukkanin su ruwaito wannan kitsa ta waka kuma suka danganta ta zuwa ga wani mutum mai suna abdatu ibnu tayyib yake cewa alayka salamullahi qaisabna asimin wa rahmatuhu ma sha'a an yatarahama fama kana qaisun hulkuhu hulka wahidin walakinahu bunyanu qaumin tahaddama yace alayka salamullahi Qais ibn Asim amincin Allah ya tabbata a gare ka Qaisa bin Asim ma'ana ya Qais ibn Asim kaga sai amfani da lafazin alayka salamullahi wa rahmatuhu ma sha'a an yatarahama da kuma rahama Allah iyakar rahama da Allah ya nufin yi fa ma kana qaisun hulkuhu hulka wahid yace mutuwa da ta riski qaisu to ba kamar mutuwar mutun daya bace walakinna hu bunyanu qaumin tahaddama sai dai kana iya kawai kace gini ne na wasu mutane ya rushe gabaki daya wannan mutum mai suna Qais bin Asim ibn Sinan al-Minqari wanda sahabi ne daga cikin Wufud da suka buga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama babban mutum ne a cikin al'ummarsa bayan musulunta ya rayu a kasar Basra anan ya rasu kabilar su Banu Tamim babban mutum ne a cikin su mawaki daga cikin jarumai daga cikin attajirai wanda suka shahara da tunani da hangen nesa da hakuri al-Imam Abu Dawud al-Tirmidhi da al-Imam an-Nasa'i sun fitar da riwayarsa da al-Imam al-Bukhari a cikin al-Adabul Mufrad mawaki ne yana daga cikin mutanen da kamar da al-Imam Abu Abdullah Ahmad al-Askari ya fada a cikin Kitabul Awail cewa wannan mutumin yana da shine farkon mutumin da ya fara haramta giya a jahiliya ya taba shan giya ne kamar da aka bada labari yayi abubuwa na rashin mutunci wanda har sai da ya kusa aukawa yarsa ta cikin sa yayi shirme ya barnata dukiya yayi dai tambele na banta kaici to bayan da ya dawo cikin hayyacinsa shine sai yayi makansa alwashi da alƙawarin cewa ba zai ƙara shan giya ba har yana waka yana cewa ra'aytul khamra salihatan wa fiha khisalun tufsidur rajul alhalima ki naga giya duk da tana matsayin wani abu mai dadin sha amma kuma akwai wasu dabi'u da suke bi bayan shan giya wanda suke bata wa mutumin kirki mai hankali su bata mishi rayuwar shi yana cewa fala wallahi ashrabu ha sahiha yace ya rantsi da Allah ba zai ƙara shan giya cikin hankalin shi ba wa ashfa biha abadan sakima kuma ba zai ƙara yima wani magani da ita ba yace wala uti biha samanan hayati wala adulaha abadan nadima ba zan ƙara bada kuɗi na a bani giya ba kuma ba zan ƙara kiran wani in gayyace shi in ce a zo a sha giya ba fa innal khamra tafdahu kulla barri ko fa innal khamra tafdahu sharibiha a wata riwaya giya tana kunyata mashayanta wa tujnibuhum biha amran azima kuma tana ja musu manya manyan abubuwa tana ja musu wato consequences masu girma kaga wannan abu ne sananne ga duk wanda yake ya san me giya ko kamar yadda mawaki yake cewa in banda tsayar mashayin giya wani in sharaguna sun tsaya ya ce musu ko kuna lafiya in sun yi shiru ya ce sun jiya wa wan jama'a mara zuciya to daga nan sai wannan mutumin sai dai shan giya gaba daya ya musulunta ya sahabi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama radiyallahu anhu wa arda fakariha annabi sallallahu alaihi wasallama an yuhayyal tahiyatal amwat to shine manzo Allah ya kiyamaci shi a gaishe shi da ransa irin gaisuwar da ake wa matattu wa min karahatihi lidhalika lam yurda ala almusallimi biha da haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai mayar wa wannan mutumin da salatin ba al-imamu ibnu qayyim al-jawziya dinna rahimahullah a cikin littafin shi wato mukhtasar na sunan abi daud yayi wasu maganganu wanda suke nuni zuwa ga wasu lataif game da lafazin addu'a me ya kamata a gabatar gashi inda yake cewa addu'au bisalam du'aun bi khair wal ahsanu fi du'a'i al khair an yuqaddama addu'a 'ala al mad'u'i lahu abinda yafi dacewa shine dan zai adda alheri a gabatar da addu'an kafin a gabatar da sunan wanda ake wa addu'a fa qauli ta'ala kamar da Allah yake cewa rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahal al bait kaga bai ce ahal al bait batukunna ko sune al mad'u lahu sai dai fada addu'a wa qawlu da fadin Allah wa salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'as hayya haka da fadin salamun alaykum bima sabartum wa amma du'a bisharri idan addu'a ce ku mummuna fa yuqaddamu al mad'u alayhi sai a gabatar da wanda za a mishi addu'a ala du'a'i galiban mafiyar lokuta fa qawli ta'ala li iblis sai Allah ya ce game da iblis wa inna alayka la'anati kaga sai aka gabatar da shi iblis din alayka la'anati ila yawmiddin wa qawluhu wa anna alayka la'ana da kuma fadin Allah alaihim da'iratus saw ba ce da'iratus saw'i alaihim ba wa qawluhu wa alaihim ghadabun wa lahum adhabun shadid ba ce wa ghadabun alaihim ba to irin wannan ne ibnul qayyim yake cewa wa inna ma qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam zalika isharatan ila ma jarat minhum fi tahiyatil amwat idha kanu yuqaddimuna ismal mayyit ala du'a yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fada haka ne dan nuni zuwa ga canza al'adar da suke yi ta fadan sunan wato ta fadan sunan mamacin kafin addu'a huwa mazkurun fi ash'ari kuma yana nan da yawa a cikin waƙe-waƙe larabawa kamar yadda muka ji wancan misalin kamar yadda kuma ya kawo misalai a cikin wancan littafi na mukhtasarus sunan na shi al-imam dai wannan malami wato ibnu qayyim al-jawziya rahimahullah malai ya ci gaba da cewa wa kana yaruddu alal musallimi wa alayka assalamu bil wawi wa bi taqdimi alayka ala lafdhi assalam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan amma a wajen mai da sallaman yakan ce wa alayka assalam yasa wawu wa bi taqdimi alayka ala lafdhi assalam wato kaga an ce assalamu alaikum an gabatar da lafazin assalam a wajen mai fara sallama a wajen amsawa babu laifi a gabatar da lafazin alayka din a wajen mayarwa sai a ce wa alayka ko wa alaikumus salam da gabatar da lafazin alayka akan assalam da kuma sanya wawun ta ainihin isti'naf kamar yadda suke ce mata anahu wannan ya halasta karanta littafin nan ce da muka ishara na al-imam ainihin wato an-nawawi muhammad ibnu sharaf an-nawawi rahimahullah a cikin azkarun nawiyya ke ne magana akan ire-iren waɗannan da kuma hukuncin idan ba a saka wawun din ba ya halasta ko bai halasta ba da dai wasu maganganu da ya kawo daga wasu malamai gashi shi malamin malai yake cewa watakallaman nasu hahuna fi mas'alati fi mas'alatin wa hiya law hadhafa raddun lilwawa faqala alayka assalam hal yakunu sahihan anan ma malamai sun yi magana akan wannan mas'ala cewa idan mai maida amsar gaisuwa ya share lafazin wawun din nan shin wannan maidawar tayi in yace alayka assalam shin ta inganta faqalat ta'ifatun minhumul mutawalli wa ghayruhu la yakunu jawaban wasu malamai suka ce wannan bai zama amsa ba wala yusqitu bihi fardur raddi kuma bai biyan bashin dake kan mutun na wajabcin mai da sallama nan ya annahu mukhalifun li sunnati radd saboda ya saba wa sunnar da aka ruwaito game da bada amsa wali annahu la yu'lam saboda kuma ba a sani ba kenan hal huwa raddun aw ibtida'u salatiyatin in yace alayka assalam shin za a kasa gane shin amsa ce yake bayarwa koko shi ma yana fara sabuwar amsa ce domin misali kamar mutun ne yana banka kuɗi da kazo sai ka mika mishi wasu kuɗi babu bayani da ke tabbatar da bashin shi ne kamar mishi wanda yake wajibi a kanka ko kuma yanzu wata kyauta ne ko wani sako kaga ya zama ambiguous wato ya zama harshen damu to haka idan kazo aka maka sallama assalamu alaikum kai kuma ko sai ka ce alaikas salam to kaga na farko kaman kai wancan lafazin da ba a so din idan ya zama kana yin shi ne kai ma yanzu kamar ka fara sallama idan ko amsawa kake yi to ya saba wa sunnar da aka sani a wajen amsa sallama abin da yake cewa kenan da aka ce wadannan malamai suka ce wannan amsa sallama bai yi ba fa inna suratahu salihatun lahuma domin wannan yanayin ya dace da surar farkon gaisuwa kuma ya dace da surar amsa gaisuwa wali annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kuma saboda manzon Allah yace idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum idan ahlul kitabi suka yi muku sallama ku ce da su wa alaikum ku ce da su wa alaikum wannan dai riwayar nan ce dai ta al-imamu ainihin wato muslim wanda zo da magana akan haramcin fara musu sallama da yabi lafazin innal yahuda idza sallamu alaikum yaqulu ahaduhum assalamu alaikum haka yabi a cikin lafazin bukhari da muslim da al-imamu tirmidhi da al-imamu abu dauda faqul ka ce da su alaik kuma yi musu da irin nasu din فهذا تنبيه منه على وجوب الواو في الرد على اهل الاسلام كما wannan fadakarwa ce akan cewa idan musulmai ne suka yi maka sallama to wajibi ne ka hada da wawu na isti'nafi wajen mayar da sallama fa innal wawa fi misli hadha al-kalam taqtadi taqrir al-awwal wa ithbat al-thani wato idan ka sanya wawu a irin wannan wajen tana nuni zuwa ga tabbatar da cewa naji abinda ka faɗa kuma ga amsata ina tabbatar da amsar gaisuwar fa idza umira bil wawi fi raddi ala ahli alkitabi alladhina yaquluna assalamu alaikum idan ya zama a wajen wato yace fi misli hadha alkalami taqtadi taqrir alawwal tana tabbatar da wato na farkon shine wanda zaka ce mishi wa alayka wa ithbatu thani da kuma wa alaikumus salam din kowanne sai an saka wawun din a jikin shi in ya zama na ahlul kitabi an ce a hada musu da wa alaikum yace fa idza umira bil wawi fi raddi ala ahlul kitabi alladhina yaquluna assalamu alaikum masu cewa mutuwa su tabbata a gare ku fa qala yace idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum in ya zama na anasu ma an ce a saka wa alaikum فذكرها في الرد على المسلمين اولى واحرى امبتن وعليكم السلام وعليكم السلام اوجن واتن na muslimai aula shi yafi dacewa wa ahara shi yafi cancanta akirdaji shi wa zahabat qa'ifatun ukhra ila anna dhalika raddun sahihun wasu kuma suka ce babu komai wannan amsa tayi ba matsala kama law kana bil wawi kamar yadda in babu inda wawun daidai ne in babu wawun daidai ne wa nasa alaihi shafi'i rahimahullahu fi kitabihi al-kabir a cikin al-umm ash-shafi'i ya fadi wannan wa ihtajja li hadha al-qawl bi qawlihi ta'ala ya kafa hujja da ainihin wato tabbatar da wannan da fadin Allah subhanahu wa ta'ala hal ataka hadithu dayfi ibrahim al-mukramin iz dakhalu alaihi fa qalu salama qala salamun ai Imam Shafi'i ya kafa hujja da wannan cewa kaga bai ce wa salamun ba ai salamun alaikum la budda min hadha sace annabi alaihi annabi Ibrahim alaihi salam da Allah ya ce ka ba su labarin shin labari ya zo maka na bakin annabi Ibrahim bakin nan masu daraja mala'iku da suka zo wurin shi iz dakhalu alaihi da suka shigo inda yake fa qalu salama suka ce da shi amince tabbata a gare ka qala salamu yace kuma amince tabbata a gare ku ai salamun alaikum walakin hasuna alhadf fi ar-radd li ajli alhadf fi al-ibtida'i yace amma wannan eh za iya karba saboda anasu suma babu wawun naka babu lafi a wajen amsawa ma in ba a saka wawun ba wa hatajju bima fi sahihaini an abi hurairah an annabi sallallahu alaihi wasallama qala sai ka sake kafa hujja da abin da ke cikin Bukhari da Muslim daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa khalaqallahu adama tuluhu 60 dhira'an falamma khalaqahu qala lahu idhhab fasallim ala ulaika an-nafri min al-mala'ika Allah halitta annabi Adam tsawon shi dhira'i 60 da ya gama halitta sa sai ya ce mishi je kai sallama ga wadancan taron mala'iku fasma ma yuhayyunaka bihi ma yuhayyunaka ka ji me za su gaishe ka da shi fa innaha tahiyyatuka wa tahiyyatu dhurriyyatika abinda suka faɗa shine sallamarka da kai da al'umma zuriyar da ke bayanka wa qala assalamu alaikum faƙalu sai suka ce da shi assalamu alayka wa rahmatullahi fazaduhu wa rahmatullah suka ƙara mashi lafazin wa rahmatullah faqad akhbara an-nabiy sallallahu alayhi wasallam anna hadhihi tahiyyatuhu wa tahiyyatu dhurriyyati kaga manzo Allah ya bada labarin cewa wannan ita ce gaisuwar Adamu da shi da ainihin iyalansa duk mutane kenan qalu suka ce wali annal muslima alayhi ma'murun an yuhayyal muslima bi misli tahiyyatihi adlan kaga a cikin wannan babu wa alayka salam kuma suka ce dayan hujjar shine saboda shi musulmi an umarce shi da ya baiwa musulmi dan uwan shi gaisuwa irin ta adlan daidai da ita wa bi ahsana minha fadlan da kuma ƙari akan ta wajen falala fa idza radda alayhi bi misli salamihi kana qad ata bil adli idan yazo da irin shi in ka ce mishi assalamu alaikum shi ma yace alayka salam to yayi maka irin naka yayi misla hadin wannan abinda suka fadi kenan mas'alar da saura zamu saurara anan saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi